takai tace ra'ayi na Ahlus-Sunnah majalisa daikin duniya kungiyar duniya shirya ginin sa a lokacin yakin duniya na biyu sakanin shekaru zuwa 1901 miladiya zuwa 1901 tare da kokari da ra'ayoyin manyan kasashe daga Birtaniya da Amurka tarayyar Soviet da cina musamman Birtaniya da Amurka wanda ya zaya na fafadan fasarorin wannan kungiya ta duniya shekara ta adabin da aka sani da sanarwar Azantici ta ce manufar kungiyar don karfafa zaman lafiya ne da kuma kare duniya daga barnar wani yakin kasa da kasa da mintun asali kasashen da suka yi dasara ne suka kafa kungiyar yakin duniya na biyuwa fili yake cewa za ta ci karo da sha'awarta da manufofin ta bisa muradun wadannan kasashen gudanar da taruruka da yawa canza bayanin Atlantic domin tattauna ra'ayin wannan kungiya da kuma yadda za a kafa shi a kasa har zuwa taro tare da halarta kasashe daban-daban baya ga kasashen hudu da aka ambata a sama ya kasance daya daga cikin mafi mahimmancin waɗannan taruruka na farko sanamar majalisar daikin duniya a watan Janairu shekara ta adin da ya hadu a Washington wakilan kasashe na kawance waɗanda suke yaki da ikon Isiamus Italiya da jandoyin alkawarin tallafawa sanarwar Atlantic kuma su yi iyakar kokarinsu don kayar da ikon Isiamus wannan taron da sunan sanarwar majalisar dinkin duniya wannan shine farkon amfani da wannan sunan a hukumance shugaban Amurka Roosevelt ya gabatar na biyu taron Delta ranar 4 ga Fabrairu shekara ta adiya kasance don da amince da abin da ba a amince da shi ba cikin taruka da suka gabata kuma mafi mahimmanci hanyoyin zabe a majalisar dinkin duniya sabon tsarin mulkin mallaka tsarin kulawa da yankunan rashin mulkin kai gayya ta kasashe 20 da shida sai dai Bono na wanda ya shiga cikin sanarwar majalisar dinkin duniya don saduwa a taron San Francisco kafa majalisar dinkin duniya baya ga masu buri daga wasu kasashe uku taron San Francisco ranar 25 ga Afrilu shekara ta adin da kasashe 50 suka tare don tattauna abinda ake kira yajejeniya ta majalisar dinkin duniya kuma a shirya shigwar godon abinda aka yi yajejeniya aka yi cikin tarukan da suka gabata taron ya dauki sawon watanni biyu cika kusan furinsa ne yajejeniya ta majalisar dinkin duniya ya kunshi abubuwa abinda ake kira doka kotun duniya wanda ya kunshi abubuwa an karbi wannan gaba daya ya sanya hannu a ranar 25 ga watan Yuni daga shekara ta adanci Jamus a wannan taba ranar gamayi shekara ta ase wannan mahaluki ya wanzu a hukumance ranar 24 ga Oktoba shekara ta a kuma ya yi hekwatarsa ne
Amurka daga baya ta shiga dashi kosa ne da cikakkun bayanai da dokokinsa da manufofinsa ko kuma a yaudare shi da kyawawan takin da yake ta dawa game da hankin dan adam a duk kasashen duniya akwai kasashe sai dai Falastinu da fata domin ba su da cikakken iko a cewar majalisar dinkin duniya da kanta ma suna shiga cikin kungiyar matsayinsa na dan kalmo
ba shi da ikon yin zabe kuma duk da haka majalisar dinkin duniya salama a fili tasirin Yahudawa Serbia kiyaya ga musulunci da musulmai wane ne yake bitar sasanta da sasanta
da sunayen wadanda ke da alhakin haka nan sam wannan da tabbaci